أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله يومنا الخميس 26 غوتن المحرم هجرة 1446 wanda ya daidai da 1 ga watan August na shekara ta 2024. Ci gaba da karatun mu na wannan littafi mai albarka, littafin Kashful Ilbasi, ai littafin Tafsiratul Anami ko ina na saba da wannan kashifu a can nan. Littafin Tafsiratul Anami fi anna al-ilma huwa al-imani na Maulana Mushi Ibrahim radiyallahu anhu. Za mu tashi shafi na 10 zuwa 11 ko? Shafi na 10 ne ko? Isto inda yake cewa wama fi sahihil bukhari haka ne yace da abin da yazo a cikin sahihul bukhari yazo babun akwai wani babi a cikin sahihul bukhari sunan babun al ilmu qabala al qawli wal amali ilimi shi ake gabatarwa kafin zance da aiki ilimi shine farko kafin zance kafin aiki liqaulihi ta'ala saboda fadan Allah madaukakin sarki da yake cewa fa'alam annahu la ilaha illa Allah ka sani cewa fa yadda lamarin yake shine babu abin bauta da gaskiya sai Allah sai ya fara da fa'alam ka sani la ilaha illa Allah wannan ma sai da aka ce fa'alam kai sani an gane cewa la ilaha illallah fa bada'a bil ilmi sai ya fara da ambaton ilmi wa anna al ulama awrasat al anbiya'i sannan shi babun kuma yana magana kan cewa su malamai su ne magada annabawa war rasul ilma sun gaji ilmi daga gurin annabawa din to wani ilmi ne suka gada kuma inna malaman ake magana ba ana ba ai kai ka san wani malamin in ka gan shi ma aka ce maka wannan magajin annabawa ne ai kai ka shiga an saka cikin ruda ne Allah ko ba haka bane ai kai kai ma ka kai wallahi wani ka gashi aka ce maka wannan magajin annabawa ne wallahi an ruda ka to abinda hadisin ke nufi shine ai dama a baya ya gaya mana ma'anar hadisi ko karatukan baya a cikin wannan littafin yace abinda ake nihi da al ulama warasatul anbiya'i shine al ulama billahi wa ma'anaha al'arifuna ko sune arifai kenan su ake ne sune magada annabawa yawa yace to sun gaji ilimi a gurin wa'annan annabawan wato ilimin sanin Allah kenan man akazahu wanda ya riko da shi ilimin akaza bi hazzin watirin yayi riko da rabo wanda yake mai girma wa man salaka dariqan yadalubu bihi ilman wanda ya hadar ma wata hanya yana neman ilimi a wannan hanya ya shiga wani tafarki wata hanya ta neman ilimi to sahalallahu lahu dariqan ilal jannati Allah zai sauƙaƙe masa hanyar zuwa aljanna nan yana nuna mana muhimmancin ilimi ne da neman ilimi wanda duk ya hadar ma wani tafarki ya hadar ma wata hanya ya shiga cikin wani tsari na neman ilimi na neman ilimin da zai gyara addininsa ya kyautata alaƙarsa tsakanin shi da Allah to Allah zai sauƙaƙe masa hanyar zuwa aljanna in kun lura ya kawo mana wani abu ne da ya zo a cikin wani babi na sahihul bukhari shi babin nan yana magana ne akan ilimi kafin zance da aiki sannan ya kawo mana ayan alqur'anin da take magana akan sanin Allah sanin la ilaha illa Allah yace fa alam annahu la ilaha illa Allah an gane to kaga nan gurin yana magana sanin Allah ne farko kafin kuma komai yazo to a cikin wannan sai ya kawo mana cewa hadisi ma ya ce wanda ya hadar ma hanya yana neman ilimi a cikin ta to wani ilimin ake magana sai kaga kowane mai ilimi ilimin nan ilimin gaskiya ne ko ilimin akwai son zuciya cikin shi ilimin sha'anin addini ne ko ilimin wani harka ne san daban ilimin akwai ilimin abin da ba ma zai amfani mutum ba daga cikin ilimin mai akwai ilimin sanin abin da sanin ya bai ma da amfani to amma kake ga kowa yana dauko wannan hadisin kowanne ilimi yasa gaba kowace iriya harka yake yi kowace iriya harka yake yi sai kaga kuma yana kawo wannan hadisin cewa ai hadisi ya ce wanda ya hada mahanya yana neman ilimi a cikin ta Allah zai sauƙaƙe masa hanya zuwa aljanna to kaga nan gurin da wannan abin da inda ya kawo wannan hadisin anan zamu fahimce yana magana ilimi ne anan da zai mayar da bawa zuwa ga Allah abin da yake nihi kenan anan ai kaga akwai ilimin yadda za a iya sha'anin sumogal ko Allah ka rabu da su yadda za a ai wai na ce ilimin da bai da amfani wani zai ce to za a ce ilimi kuma bai da amfani akwai ilimin yadda za a iya harkar tuwa-tuwa ko dan fara nan da za a yi ai kaga suna da tsohon malaman su ko da ke kwatanta ma kananan yara masu koyo gashi ran nace ai kai in ka je ga yadda za ka yi yadda za a yanki ajiyu yadda za a yi duk fannoni yanzu dai na san da na kawo wannan kowa kuma ya kawo nashi a kwakwalwar shi na wani abin wanda he an koye shi an yi ilimin ya kuma bai da amfani to har wannan wanda ya hadan mu hanyar neman ilimin dan fara ko neman ilimin sane shi ma ya ce ya haɗan mahanya zuwa ba haka ake nihi kamar yadda aka ce al-ulama warasatul anbiya ila kanka ka jigaf zugaban ka ya wadi saboda ka san wani malami wannan malaman to abinci da ka sani ma kura ba ta ci to ba su shi ma ba su ake nihi ba dukkanin gurin ana magana sha'anin addini ne sha'anin Allah saboda haka nan da yace wanda ya haɗan mahanya yana neman ilimi a cikin ta ilimin da zai mayar da bawa zuwa ga Allah ilimin da zai gyara alaƙarka tsakaninka da Allah ya kyautata mu'amalanka da Allah shi ake magana a nan gurin yawwa qala jalla zikruhu madaukakin ambato Allah yana fada yace inna ma yakhshallaha min ibadihi al-ulama cewa waɗanda suke fijin tsoron Allah a cikin bayinsa al-ulama usune malamai kaga nan ma zaka ƙara gane cewa akwai wa irin malaman da ake nufi ba kowane malami ake nihi a nan ba a ulama billahi ake ne malamai masana Allah saboda wanda ya fi ka sanin Allah ya fi ka jin tsoron Allah duk wanda kaga yana wargi da shari'a yana wasa da sha'anin Allah yana wasa da sha'anin addini bai san Allah bane ba da ya san Allah da ya ji tsoron Allah don Allah abin tsoro ne an gane ko yawwa wa qala Allah yana cewa a wata aye wa ma yaqiluha illa al-alimuna ba kowa ke fahimtar ya hankalta da wannan ba sai masu ilimi wa qala a wata aya yana cewa wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir wai nan gurin inda muka tashi nan ne dama zamu tashi na'am wa qalu suka ce su ɗan wuta kenan suka ce law kunna nasma'u aw na'qilu suka ce da sun kasance sun zama masu jin gaskiya ko ko masu hankalta sun samu fahimtar ilimi sun ji sun gane to da ba su kasance daga cikin ƴan wuta ba kaga ashe kenan wanda bai yi ilimi ba har a lahira yana da nadama ta rashin yin wannan ilimin amma wani ilimi ilimin da zai kyautata alaƙar shi da Allah ba wasu ilimai can kuma na abubuwan sha'anin harkar sana'ar duniya ba wa qala yake cewa eh abin da yasa kaga ina ta maimaita haka sai kaga mutum ya dage cikin neman wani ilimi wanda a cikin ilimin nan da ya dage yana nema harkar addini ba kwata-kwata ba ta dame shi ba wani ila ya kafa ya haka wani tarko a cikin wani ilimi na yana sha'anin boko ba laifi bane yin boko ya kafa wani tarko nashi ya haka ma duniya wani tarko wanda indai ta kama daidai yana ganin cewa ya shallake a tare da hakan wani zaka same shi harka addini ma bata dame shi ba da zaka tambaye shi fataha ma sai ya taimai wahalar kawowa sallah ma ya taimai wahalar kwatanta yadda ake yin ta tsarki ma bai iya ba amma kullun abin da yake gaya maka shine ai an hadisi ya ce wanda ya hadan mahanya yana mai neman ilimi Allah zai sauƙaƙe mishi hanya zuwa aljanna to wani ilimin ilimin ka na sha'anin boko da ka dau wani layi wanda kwata-kwata bai da wata alaka da sha'anin addini baka dawo da abin cikin da zai amfani addinin ka ba kuma baka kula da ilimin addinin naka ba baka kyautata alaka ka da Allah ba kuma kake sa ran kake nuna da zaton cewa wai wannan ilimin naka shine zai sauƙaƙe maka hanya zuwa aljanna to wace aljanna lambun wani commissioner ko aljanna ne ta Allah an gane a'a ita duk wata harka da ka nufa in ka kyautata ta kai ta dan zatin Allah kuma ka gyara ta yadda Allah yake so kana da su kyakkyawan sakamako cikin harkai amma dai na san za ku gane abin da nake nihi wanda ba addini ke gaban shi ba sha'anin addini ke gaban shi ba bai nemi ilimin addinin ba bai daga kai gare shi ba amma kuma yana muna nazatau yana muna nazatan cewa wai wannan harkar da yake yi wata hanya ce kama da zata sauka mai zuwa aljanna saboda wancan hadisin wannan bai fahimci inda aka nuna ba yawa da harkar da ka shiga cikin ta ka kula da addinin ka shine asali ala annabi sallallahu alaihi wa sallama da Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa qala Allah madaukakin sarki na cewa na'am hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun shin yanzu zai yi wa daidaita wa'annan da suka sani da wanda ba su sani ba ai wanda ya san Allah bai zama daidai da wanda bai san Allah ba fi dunya wal akhirah ala nabi sallallahu alaihi wa sallama shugaba alaihi salatu wassalam yana cewa man yuridullahu bihi khairan wanda Allah ya nufe shi da alheri yufaqihuhu sai ya fahimtar da shi sha'anin addini wa innamal ilmu bitta'allumi shi cewa ana samun ilimi ne da neman ilimin shi yasa kada mutum ya yadda ya zanna baya da wata hanya da yake neman ilimi mutum ya zanna baya neman ilimi kuma shi ba malami ba bai da wata hanya ta samun ilimi kawai zanne yake san gamgam to me ya bambancin shi da dan maraki da aka daure ai bambancin shi da shi kawai shi ba daure shi ba amma ai ya daura kanshi ai ya daura kanshi saboda haka ne in mutum na san rayuwar shi ke kyau to dole ya zama yana da wata hanya da yake neman ilimi da zai gyara addinin sa gyara alaƙar sa tsakanin shi da Allah kuma da harkar da mutum ya sa gaba to ya tabbatar da cewa yana neman ilimin yadda wannan harkar take yana neman ilimin yadda wannan harkar take to wannan shike nuna cewa lallai wannan mutumin yana da hankali ya san abin da yake yi kuma yana so ya karshe mai kyau yawa qala Abu Dharr al-Ghifari yace law wada'atum as-samsamata ala hadhihi yace wallahi da za ku dora kan sakali akan nan wa ashara ila qafahu sai ya nuna kiyarsa yace summa zanantu sannan in yi zatan anni unafizu kalimatan sami'tuha min annabi sallallahu alaihi wasallam sannan in yi zatan cewa zan iya zartar muku da wata kalma da naji ta daga shugaba sallallahu alaihi wasallam qabala an tujizu alayya kafin ku jagira wukannan a gare ni yace wallahi la anfasu hada sai na zartar da ita wai an gane nihin ya yana nihin da za a dauko shi a kada a dora ne wuka a kai za a yanka shi yace wallahi lokacin da za ku yanka ni da wukannan kafin ku yanka in dai nayi zatan cewa dan lokacin da ya rige tsakanin dora wuka zuwa jagira ta ku yanke ni na auna na ga zai isha in hadu wata magana in gaya muku wani sako wata kalma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ita wallahi kayan ku yanka ne yana faɗi ta saboda yana nuna muhimmancin ilimi da ya sadda sakon Allah eh wannan abin da yake nuna yake da muhimmancin ilimi da ya sadda sakon Allah in ji Abu Dharr al-Ghifari eh na'am qala ibnu abbas Abdullahi ibnu abbas yana faɗa yace kunu rabbaniyina ulama'a ku zama rabbaniyina wato ku zama na Allah ulama'a ku zama malamai wayu qalu malamai suna cewa ar-rabbaniyu shi rabbaniyi allazi yurabbi an-nasa bisigaril ilmi shine wanda yake rainan mutane da kananan ilmai qabala kibarihi kafin ya ba su manyan ilman yana rainan mutane da ilmi na matakin farko in sun gane suna yana ƙara musu sun gane har akai kuma kan manyan ilmai wannan shine rabbani wa fi ihya ulumuddin yaza ki ihya ulumuddin na imamul ghazali eh da bi hamidin imamul ghazali rahimahullah yace ma nasahu ga abin da yace yace wa ammal asaru amma a cikin asar faqad qala ali ibn abi talib radiyallahu anhu haqiqa sayyidina ali dan abi talib ya faɗa lukumailin da kumailu almajirinsa ne yace ya kumailu ya kai kumailu al ilmu hayrun min al amali inji sayyidina ali yace ka sani ilimi shi min al mali ilimi shine mafi alhairi min al mali fiye akan dukiya ilimi shine mafi alhairi akan dukiya saboda me saboda al ilmu ya harisuka ilimi yana tsaranka ne wa anta taharusul mala kai ko kake tsaran dukiya ilimi shike kula da kai yake tsare ka dukiya ka kai ne zaka tsare ta ka zama mai gadi ilimi ya gadin ka kai kuma ka gadi kai gadin dukiyar ka wal ilmu hakimun ita ilimi shi ilimi shine mai yin hukunci wal mal ita kuma dukiya mahkumun alaiha abu yin hukunci akan ta ce wal mal tanqusuhu nafaqatu sannan dukiya ciyarwa tana tauye ta in kana badawa kana kashewa suna rage yawa wal ilmu nan gurin kada mu koma kuma cikin wata ma'ana tan yawa da aka ce ciyarwa tana tauye ta abinda ake nihi shine anan gurin kila na fasara abinda irin Hausa ta ne abinda da ma'anar take nihi ita dukiya diba na rage mata yawa kawai hikin eh saboda kaga tun akwai wani zance da yace ciyarwa ba ta rage dukiya to kada wani ya ce a to kuma ya wannan hadisi haka to haukila Hausa ta ce haka amma dai ga ma'ana abinda ake nihin ita dukiya diba a diba na rage mata yawa in an haɗa miliyan 1 aka ɗebo miliyan 500,000 saurana ai ta rage yawa ko amma bata tauye ba in an ciyar da wannan 500,000 din cikin Allah ne kaga wannan ma'ana hadisin ga abin da yake ne ai wal malu tanqusuhu nafaqatu ita dukiya kashewa na rage ma kudi yawa wal ilmu yazku bil infaqi shi kawai ilimi yana dada karuwa yana dada kyautatuwa idan ana ciyar da shi idan kana da ilimi kai aramban alqur'ani ne to idan kana da dalibai da kake koya mawa kake koyar da su kai suke rubutu kake gyara musu kake abubuwa sai kaji kullun harkar tana ƙara bude maka saboda kullun ko ina qur'ani tabawa kake wani yazo bakara wani yazo nasu wani yazo tsakiya wani yazo kaza ka jiguri kaza ka gyara guri kaza sai zama kai ma duk cikin gyaran ƙara kyauta da naka karatun to haka ilimi yake qala aliyyun aidan sayyidina aliyyun da ya fada da radiyallahu anhu yace al-ilmu afdalu min as-sa'al-alimu ne al-alimu afdalu min as-sa'imil qa'imi al-mujahidi al-alimu malami afdalu shine mafifici min as-sa'imi daga mutum mai azumi al-qa'imi mai tsayuwar dare al-mujahidi mai yin jihadi cikin daukaka addini a dakko mutum wanda kullun da rana azumi yake kullun da dare tsayuwar dare yake sannan mujahidi ne cikin sha'anin addini to malami ya fi shi idan shi ya zama bai sami ilimin ba an gane wai za ma ta alimu sayyidina ali yace idan malami ya mutu sulima fil islami salmatan an samu wani wagi a cikin addinin musulunci la yasudduha illa khalafun minhu babu wanda zai iya toshe wannan wagin wannan barakai sai waɗanda suka maye masa bayan sa in an samu wanda suka kyauta take ala radiyallahu anhu sayyidina ali dai Allah ya kara masa yadda ya fada na zaman a tsarin waka yace mal fakaru illa li ali al ilmi innahum ala al huda liman istahada adillahu wa qadara kullu imrin ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ali al ilmi a'da'u fa khudh bi ilmin ta ijhayyan bihi abadan an nasu mauta wa ali al ilmi ahya'u inji sayyidina ali karamallahu jahu radiyallahu yace mal fakaru ai babu wani alfahari babu wani takama da girma illa li ahlil ilmi sai a gurin ma'abota ilmi su adda alfahari innahum domin cewa su alal huda suna akan shiriya sannan su adillau masu shiryawa ne liman istahada ga wanda ya bada shiriya suna kan shiriya kuma su shiryar da mai neman shiriya wa qadar kullu imrin yadda Ali yace darajar kowane mutum tana a cikin ma kana yahsunuhu abin da ya iya abin da ya kyautata ya iya shi to darajar shi na cikin abin nan idan kai qur'ani ka kware ka iya qur'anin to darajar kana nan ciki in kai ilimi ka kware kun gane abin da yake ni ko darajar kowane mutum tana cikin abin da ya kware akan shi wal jahiluna amma kuma su jahilai a ada'u maqiyani li ahli al ilm ga ma'abota ilimi shi jahili maqiyi ne ga ma'abushi ne san malamin Ibrahim ke cewa wa indallal al-juhal zul ilmi wal huda fa tafsiruhu zul jahali laysa bi alimi shi yace idan wanda bai sani ba jahili sai yazo jahilai ba wanda ba san takan lamari ba ba san addini ba ba san sha'anin shari'a ba ba san sha'anin faida ba san komai ba sai suka zo suka ce kai da kake addini kake faida kake dariqa kake gaba kai batacce ne ka bata sai shehu yace kan baka wahalar da kanka bayanin wannan ma'anai wannan zancen shine ai shi jahili ba malami bane bari ai ya gane fatacce da wanda kuma yake kan gaskiya eh kawai shine wannan yace fafuz bi ilmin karabanta da samun ilimi sai kokari kai ilimi ta ishayyan bihi abadan zaka rayu rayuwa ta har abada da wannan ilimin wani malami idan ya mutu kamar yana nan da rai ne saboda ilimin da ya da yana nan ana amfani da shi aikin shi ma ƙara yawa yayi ka koya mu mutum daya Fatiha ya koya gurinka ya iya ka rasu ya daina ta yin addini ya koya mu mutum uku wancan cikin ukun su kuma sun koya mu uku wancan uku sun koya mu uku haka za a yi sai duk sanda suka yi karanta Fatiha kafin a rubuta masa lada sai a rubuta ma kai malamin nan da ka koya musu lada sannan a rubuta musu kuma kai mutum da yake koya mawa ya koya mu mutum uku nan da ya koya mawa in sun karanta Fatiha kafin a rubuta masa lada ya rubuta ma dalibin nan naka da ka koya mawa shi kuma ba za a rubuta ne tashi ba sai a rubuta maka commission dinka naka to dan Allah dan yi ta komawa sai kaga shugaba alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallama duk motsin da kai cikin shi anan Allah duk ibadar da kai kullun zaka shine ai shine shehu rai ne wata magana ba dan me yake ni ba yace huwal abdu hatta wala namu abidu duk ibadar da kai ko shugaba sallallahu alaihi wasallam shine bawan Allah na gaske na kwarai sauran talakai duk bayan manzon Allah ne wannan ma a zahiri ne wato kun ba a shiga batu ba wannan a zahiri ne ake magana cewa in ma duk baka fahimci wancan ba to a zahirin ma dai in kai bauta sai a rubuta mishi ladan shi ma ake rubuta mawa eh mu fi duniya wal akhirah ma ibadar tamu komi da komi namu ma da muke yi wanda Allah ya so ya ansa ya yadda ya ansa dan ba abin da muke yi daidai shi dama shi ne daidai shi kadai ke mu Allah daidai to wanda Allah ya ansa dama ladan mu ta manzan Allah ce inda muka yi kuskure kuskuren namu ne amma mun mika kuskuren kukan mu gurin manzan Allah a nema mana gafara gon Allah in an gafarta mana a bashi komai mu mu tashi a matsayin bayin shi yayi mana yanci da wannan bauta ita ce yanci mu a gurin mu yawa to kuma wannan ma dai duk a zahiri ne ba kuma a shigar harkar badi ne ba yace to shine wannan yace annasu mauta su mutane dukan su mutattu ne wa ahlul ilmi ahya'u amma ma abota ilmi su ne rayayyu الحمد لله والله أعلم. الحمد لله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.